Fajen siyasar Najeriya a yanzu dai ta dauki dimi a sanadiyar kame kakakin yakin neman zaben dan takarar jam'iyyar PDP injiniya Abuba Galadima. Labarin kame Abuba Galadima dai ya fara yaduwa ne daga jita-jita a yammacin jiya, abin da ya sa ne tattaki zuwa gidansa inda na gana da uwar gidarsa Hajiya Fanna Abuba Galadima. Na fara da tambayar ta ko gaskiya ne an kama mijinta, ga abin da tace.
Eh, gaskiya ne, saboda da dai yana gindin bishiya a zaune suna hira da wasu mutane, sai kuma suka fita waje wajen masallaci inda suke sallah. To shine mota ya zo ya wuce wanda ba nan ba, mutum hudu a ciki, akwai driver, akwai na gaba, akwai mutum biyu a baya, suka wuce ta kofar gidan sai suka kara dawowa. Shikenan da suka kara dawowa sai suka yi gaba da gidan mutan suka zauna. Shine sai yake ce da wanda suke zaune din yace shi bai yadda da masu motar nan ba, shine kuma ban san yadda aka yi ba. Sai na ji cewa an ce an kama shi, dan ga wayoyin shi nan ma a cikin gida a daki, tunda ya fita bai dawo ba.
To kenan ba ku san inda aka kai shi ba?
A, ba mu san inda aka kai shi ba.
Kun yi kokarin bincike ku san inda aka kai shi?
To yaro dai ya zo sun kikkira mutane sun gaya musu sun kuma yi reporting. To amma dai dama kin san ana cikin siyasa, kuma gaskiya duk wani magana da yake tasowa akan cewon yin magudin siyasa ko kuma abubuwan da basu dace ba shike magana.
Abin mamaki dai shine hukumar jami'an tsaro masu farin kaya ta nuna ba ta da masaniyar wannan labari, kamar yadda kakakin su Peter Afunanya ya bayyana mani.
The DSS did not arrest Abuba Galadima. News outlets have been trying to find out from us, and our answer has remained consistent that we didn't arrest him. DSS did not arrest Abuba Galadima.
Peter Afunanya yace mu hukumar tsaro na farin kaya bamu kama Alhaji Abuba Galadima ba, ba ke kadai kika tuntube mu ba, duk wata kafa ta yada labarai da ta nemi ta ji daga bakin mu, mun dai tsaya akan bayanin mu na cewa mu hukumar tsaro na farin kaya bamu kama Abuba Galadima ba. Kazalika hukumar ƴan sanda ma ta nuna ba ta da masaniya, kamar yadda mai magana da yawun hukumar ƴan sanda ACP Frank Mbaye bayyana mani ta wayar tarho. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.